Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta tabbatar da tashin wasu bama-bamai biyu a kasuwar Terminus dake tsakiyar birnin Jos. Kakakin rundunar tsaron Captain Ikedichi Iweha ya shaida mun cewa sun iya tantance adadin waɗanda suka rasa rayukansu da ma waɗanda suka samu raunuka.
Sai dai kafe 6 da rabi muka ji tashin bomb a cikin gari, kuma muka yi bincike muka samu cewa itin ya madube ne wani round about ya madube ne wani kusa da Terminus a tsara gaban wani shagon Mr. B da kuma ba da ɗan nuka da gashiwa. Bokin guda biyu suka tashi a tsakanin minti uku, kuma a taikace an rasa mutane 16, mutane 25 aka samu da rauni daban-daban. Yanzu dai haka dai suna tantance cikin gari, kuma muna a ido a cikin gari a tabbatar da cewa babu wani tashewan irin wannan fari. Kuma muna ma jama'a, dukanmu ga jama'a su kawo rahoto da wuri, wanda suka gan ba su yarda da shi ba ko abubuwan da suka gan ya je yadda ba su yarda da shi ba. Su kawo rahoto da wuri mu samu mu bincike shi mu tantance shi saboda kana mu samu tashewan irin wannan mu kuma.
Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan a jihar Plateau Captain Ikedichi Iweha. Shi ma jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta NEMA mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad ya ce sun yi nasarar kwashe waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitoci.
Mutane da sun jikkata, amma a yanzu haka ba zan iya baki tabbacin adadin mutanen da suka mutu ko kuma wanda suka ji raunuka, don suna da yawa. Akwai wanda aka fasa a kai su ƙananan asibitoci wanda ba na gwamnati ba. Saboda haka yanzu abin da muke yi shi ne muna bin unguwa-unguwa inda ƙananan asibitoci suke, da mu da ƙungiyar Red Cross da sojoji da 'yan sanda da kuma SEMA da shaura hukumomi da suke da hannu a cikin irin wannan aikin. Saboda haka muna kwaso mutane da suka ji ciwo, muna kawo su wayannan manyan asibitocin nan guda biyu, Plateau Specialist da kuma Bingam, wato asibitin Jan Kwano kenan.
To amma akwai bayanan da ke cewa wato mutane ba su ba ku haɗin kai wajen tashi daga guraren da muku samu gudanar da aikin ku yadda ya kamata ba.
Abin da ya jawo jinkiri kenan kun wato ceton rayukan mutane. Matsalolin da suka tashi amma da sun taimaka mana sun kokori ta mutane sun dan ba mu sarari. A ba mu matsala jami'an tsaro sun haƙurin saboda kare dukiyoyin mutane a sasari a musamman 'yan kasuwa wanda suke da shaguna, saboda a samu wasu fadagari da za su fasa shagunan mutane su kwashi kaya.
Tun farko dai na tattauna da waɗansu da lamarin ya auku a idonsu kamar haka.
Sunana Awwal, mun taso daga kasuwa ne kawai sai muka ci karam sai ya tashi a nan gurin. Muna ta juya kuma sai muka ji wani ya tashi a can gurin. Duk mutane suka wace a cikin jaka ƙarƙashin benci. Benci masu nama a cikin jaka wannan ya tashi. Na kusa jin kenan. Amma ganin gidanmu dai ya kai 30 a yanzu kawai. An sai
Sunana Sarki Bashi ne daga Duwala Joshua. A takaice yanzu dai akwai 'yan vigilante ne da jama'a, amma da mota ɗaya na sojoji wanda ta tashi yanzu zuwa asibiti.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.